muna fin ci mijin ya mai shi babban dodo dan bani da shi ne suke ta yi mini dodo gida ma na shigo da kamar ga ba wando haka zan bar duniya yaya na su ci gado Allah bani na more na more Allah bani na more rayuwa ta ta kare bani na more Allah bani na more ta bani na more rayuwa ta ta kare Fadan da babu ruwanka da dadin kallo Sinsin da ya ja ruwa kansa ruwa zai ballo Bato, Hausa Dodo, Malam Six yo Dilo, Lamba Shida o, Odi o Muna finci micin ya mai shi babban dodo Dan bani da shi ne suke ta yi mini dodo Gida ma na shigo da kamar ga ba wando Haka zan bar duniya yaya na su ci gado Allah bani na more na more Allah bani na more rayuwa ta ta kare bani na more Allah bani na more ta bani na more rayuwa ta ta kare
Sound the youngest producer of the season.